أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shine darasi na 99 a littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, masanin hadisi mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1183 da suka wuce. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshenmu ya mana gafara tare da su. Zamu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 496 zuwa hadisi na 499 insha Allah. Kuma wannan darasi yana ɗauke da bayani akan lokutan zuwa gaida marasa lafiya. Al-Imam Al-Bukhari ya yi babi na 227 yace al-iyadati babul iyadati jawfal layl, babi game da zuwa gaida mara lafiya a cikin dare. Babul iyadati jawfal layl. حدثنا عمران بن ميسرة المنقري قال حدثنا ابن فضيل سننس محمد بن فضيل الضبي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الكوفي عن شقيق بن سلمة الأسدي عن خالد بن الربيع قال خالد بن الربيع ya bada labari yana cewa lamma saqula huzaifatu, a lokacin da huzaifa jiki ya masa nauyi, shine saqula, shine huzaifatu bin al-yaman al-abzi. Yana da kyau mu sani cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu suna huzaifa kamar mutum shida ne. Huzaifatu bin usaydin shine na farko, ana kiransa Abu Sarihat al-Ghifari, sahabi ne, Allah ya kara masa yarda. Shine wanda ya rawaito hadisin da ke magana akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halittar jinjiri a cikin mahaifa. Idza marra bin nutfati sintani wa 40 layla, idan maniyyi ya samu kwanaki 42 a cikin mahaifa, ba'asa Allahu ilaiha malakan, Allah subhanahu wa ta'ala yana aika ma wannan maniyyi mala'ika. Fasawwaraha wa khalaqaha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha, wannan mala'ika shine wanda zai suranta halitta daga cikin wannan maniyyi. ya fitar da ji da gani, ya fitar da fatan jiki, wa lahmaha da nama, wa azamaha da kashi. Hadisin da ke magana a kan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta a cikin mahaifa. Waɗanda suka ruwaito hadisin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, la shakka Huzaifa bin Usaydin yana daga cikinsu. Huzaifa na biyu ana kiransa Huzaifatu bin Ausin, shi ma sahabi ne. Akwai kuma na ukunsu, shi ne Huzaifatu bin Muhsan al-Qal'ani, kamar yadda Ibn Abdul Barri ya ba da labarinsa a cikin Al-Isti'ab fi Ma'rifatul Ashab. Yace zamanin Sayyidina Abubakar As-Siddiq, Allah ya kara masa yarda, walla ala umman Huzaifatul Qal'ani. Sayyidina Umar, Sayyidina Abubakar ya ba ma Huzaifa gwamna na yankin Umman. Zamanin Sayyidina Abubakar As-Siddiq yana shugaban musulmai, ya nada shi matsayin gwamnansa a wannan yanki. Falam yazal alaiha hatta tuwfi Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, bai bar wannan guri ba, yana matsayin gwamna har zuwa rasuwan Sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda. Huzaifa na hudu shine Huzaifa bin Abi Huzaifa al-Azdi, shi ma sahabi ne. Na biyar akwai Huzaifa bin al-Yaman, kaga shi ma sunansa Huzaifa bin al-Yaman amma al-Azdi wa huwa sahabiyun akhar. Na shidan su shine wanda ake bada labarinsa a cikin wannan hadisin, Huzaifa bin al-Yaman al-Abasi. Kaga akwai Huzaifa bin al-Yaman al-Azdi, kuma akwai Huzaifa bin al-Yaman al-Abasi Abu Abdullah. Amma hikima ta masana hadisi, idan Huzaifa din nan ne ba sa ma kawo sunan mahaifinsa. Idan aka ce Huzaifa aka yi shiru, to kai ka san wani Huzaifa ake nufi, saboda cikin waɗannan mutane masu sunan Huzaifa wanda ya fi shahara shine Huzaifa bin al-Yaman al-Abasi Abu Abdullah, wa huwa al-mazkur fi al-bab, wanda abinda yasa ake kawo sunansa kawai ba tare da ma an danganta da na mahaifinsa ba, saboda shine ya fi shahara. Amma idan ba shi bane, to sai an kawo sunan mahaifin wannan Huzaifa din saboda a bambanta, kamar a kawo Abdullahi ne kawai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a danganta shi da sunan mahaifin shi ba. Idan ka ga Abdullah sahabi, to ana nufin bin Mas'ud, saboda shi ne mafi girma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu sunan Abdullah. Suna da yawa, sun fi mutum 800. Amma idan aka ce Abdullahi aka yi shiru, ana nufin bin Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. To haka idan aka ce Huzaifa aka yi shiru, ana nufin bin al-Yaman al-Abasi, wanda yana cikin nujaba'u ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yana cikin zababbu manyan sahabban manzon Allah. Ana ce masa sahibu sirri, ma'abucin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Zahabi cikin littafin Siyaru A'lamin Nubala, yana mujallad nabi shafi 361, yana bayanin cewa da Huzaifa din nan da babansa al-Yaman dukkan su musulmai ne, kuma sun halarci yakin Uhud. Shahida huwa wa ibnuhu Huzaifa Uhudan fastushhida yawma idin, mahaifinsa ya yi shahada a wannan rana, kuma cikin hikimar Allah wasu daga cikin musulmai ne suka kashe shi an tafi yakin Uhud. Ya zamanto a wannan lokaci, kamar yadda al-Imam Zahabi yake faɗa, yana cewa qatalahu ba'd as-sahabati galatan wa lam ya'rifu, shi musulmin da ya kashe baban Huzaifa ya kashe shi ne bisa rafkan kuskure, saboda bai gane shi ba. Me yasa? Li'anna al-jaysha yaqtafuna fi la'matil harbi, saboda idan sojoji a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka yaki Uhud, sojoji suna sanya sulke, sulken nan za a sa har a rufe kai, ba ka iya gane mutum sai dai idan ka san shi dama. Wa yasturuna wujuhahu, suna rufe fuskokinsu yanda ba za ka gane mutum ba, saboda kada makami ya sami mutum. Fa in lam yakul lahum alama, yani bayyina, idan dai ba akwai wata alama ce sananniya kafin a fara yaki ba, wa illa rubbama qatala al-akhu akahu, ba abin mamaki bane ya zama dan uwa ya kashe dan uwansa, wala yashur, saboda a zamanin su babu uniform na sojoji, babu wani uniform, haka ne ake shiga yakin sai dai idan an san juna kafin a fara. Walamma shaddu alal yaman, lokacin da Huzaifa ya hangi an tasan babansa a wannan ranar, Huzaifa yasihu abi abi ya qaum, Huzaifa yana ta ihu babana ne ya ku jama'a, amma ina har ga an cimma mahaifinsa, saboda haka bayan an kace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a bada diya, fatasaddaka Huzaifatu alaihim bidiyatihi, sai Huzaifa yace ya bar sadakan diyar mahaifinsa ga ƴan uwansa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma akwai ɗan uwansa ma da ake kiransa Safwan ibn al-Yaman, wanda shi ma musulmi ne, shi ma ya halarci yakin Uhud. Waɗannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum shida waɗanda ke da suna Huzaifa, Huzaifa Ibn Hajar ya yi tarjamar kowannen su a cikin littafin Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. In ka duba Al-Isaba za ka ga sunayen a jere, Ibn Hajar ya yi magana akan tarihin kowane, yana mujallar na farko shafi na 476. To shi wannan tabi'i da ake kira Khalid bin Rabi', yana bada labarin Huzaifa wanda ya fi shahara daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya samu rashin lafiya. Yana cewa lamma saqula Huzaifa, lokacin da Huzaifa jiki ya masa nauyi, wato jiki ya yi nauyi, alamar da cuta ta kai kusan ajali, sami'a bizalika rahatuhu, sai danginsa suka ji labari. Sami'a bizalika rahatuhu, idan aka ce rahatuhu rajuli yani qaumuhu wa qabilatuhu, jama'arsa, qabilarsa, ƴan uwansa, domin mutumin Madina ne, ko da ke asalin su mutanen Yaman ne, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su Madina, yana cikin al-Ansar. Shi yasa yake cewa danginsa wal Ansar da sahabban Annabi mazauna Madina suka ji labari, fa atawhu fi jawfil layl, saboda haka sai suka zo ga Huzaifa a cikin dare, aw inda subhi, koko daidai a subahi. Kala lokacin da suka zo, sai Huzaifa ya ce ayu sa'atin hazihi, wace sa'a ce wannan, kulla sai muka ce jawful layl, cikin dare ne, aw inda subhi, koko daidai a subahi. Kala sai Huzaifa ya ce a'uzu billahi min sabahin nar, ina neman tsarin Allah game da safiya a cikin wuta. Kala sai Huzaifa ya ce jitun bima ukaffanu bihi, shin kun zo da abin da za a min likafani da shi kuwa? Kunna sai muka ce na'am, kwarai kuwa. Kala sai Huzaifa ya ce la tugalu bil akfani, kar ku ringa tsawwalawa ta wajen farashin likafani, yani la tubaligu wala tatajawazul hadda fil kafan, kada ya zama kuna ketare iyaka ta wajen yin likafani, ya zama ana yin likafani yani fi kasarati samanihi, ta wajen yawan kuɗin wato tufafin da za a yi suturan mamaci, a rika neman tufafi mai tsada shi za a yi wa mamaci likafani. Huzaifa ya ce kar ku yadda, kaga kafin ya mutu ma nasiha yake, yana kuma karantar da mutane sunnar manzon Allah. Sai ya gaya musu ma hikimar haka, ya ce fa innahu in ya kulli inda Allahi khairun, idan ko ya zama a wurin Allah zan samu alkhairi, buddilat bihi khairan minhu, shi wanda kuka yi min din ba za a bar min shi ba, na wajen Allah ya fi alkhairi, don haka za a canza min da wanda ya fi shi. Kaga ba amfani kenan ka sanya tufafi mai tsada a matsayin likafani ga mamaci, ko mai tsadansa, idan mamacin ya samu karbuwa a wajen Allah, abinda zai taras a wajen Allah ya fi tufafin duniyan nan, shine abinda Huzaifa yake nufi. Wa in kanat al-ukhra, idan daya ce kuma bai fade ta ba, kaga yana nufi idan na taras da sharri kenan ban yi dace ba, saboda haka sharri ba a san fadansa, saboda haka sai ce in dayan ne na samu, sulibtu salban sari'an, sulibtu salban sari'an, yana cewa idan dayan ce na samu to za a rubar da wannan lifafan rubarwar wato a cikin sauri. Sulittu din nan yana ma'anar rubarwa maimakon za a zare min, za a kwabe min. Kala Abdullah bin Idris daga cikin malaman farko yana cewa ataynahu fi ba'dil layl, mun taho gare shi ne a wani sashi na dare. Hadisin nan da'if al-isnad, saboda shi wanda ke bada labarin Huzaifa din nan Khalid bin Rabi'i majhulun, masana hadisi suna cewa ba a san shi ba, bi ma'ana an jahilce shi daga cikin tabi'ai. Amma la shakka Huzaifa ya rasu a al-Madain. Al-Madain wani birni ne da ke kusa da Baghdad a kasar Iraq bayan zamanin Sayyidina Usman, Allah ya kara musu yarda, kuma ya bar zuriya yana da kabari a wannan gari na Al-Madain, da shi da Salman al-Farisi duk a can aka binne su, Allah ya kara musu yarda. To abinda wannan hadisi yake magana akai, duk da cewa yana da rauni, Al-Imam al-Bukhari ya kawo shi saboda abinda hadisin ya kunsa gaba daya ya dace da wasu hadisai da suka inganta daga manzon Allah. Yana so ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ana zuwa gaida mara lafiya hatta a cikin dare, shi ne ya bada misali, don haka yasa yayi babin da cewa babul iyadati jawfil layl, babi game da zuwa gaida mara lafiya a cikin dare. Wannan shi ne mahallu shahid, ya kawo ne saboda ya nuna cewar zuwa gaida mara lafiya ba shi da wani lokaci a sunnar manzon Allah, ana ma iya zuwa a cikin dare. To koda bai kawo hadisan da suka fi wannan inganci ba, don al-Imam al-Bukhari ya san su, amma sai ya kawo wannan da wata hikima. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cikin Zadul Ma'ad mujallal na farko shafi na 475 yayi magana akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen zuwa gaida mara lafiya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa lam yakun min hadihi alaihi salatu wassalam an yakhussa yawman min al-ayyam bi iyadati al-marba, baya daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wata rana daga cikin ranakun mako saboda zuwa gaida mara lafiya. Wannan ba sunnar manzon Allah bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ranar da ya kebe saboda zuwa gaida marasa lafiya, ko da za su ware Asabar ko Lahadi ko Juma'a, babu wata rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware. Wala waqtan min al-awqati, Ibn Qayyim al-Jawziyya yace kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani lokaci daga cikin lokuta na zuwa gaida mara lafiya ba. Bal shara'a li ummatihi iyadatan marba laylan wa nahara, manzon Allah ya shar'anta ma al'ummarsa su je gaida marasa lafiya da daddare ne ko da rana. Wa fi sa'iril awqat, wato a kowane lokaci. Sai ya kafa hujja da hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib, ba wannan hadisin ba, tunda wannan hadisin yana da rauni. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kafa hujja da hadisin sayyidina Ali, wanda a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ada ar-rajulu akhahu al-muslim, idan dan musulmi, idan mutum ya tafi gaida dan uwansa musulmi mara lafiya, masha fi khurfati al-janna, yana tafiya ne wato a cikin dausayi na aljanna, hatta yajlisa, har ya kai ga zaunawa, fa idza jalasa gamaratuhu ar-rahma, idan mutum ya zauna to rahama tana mamaye shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanat gadwatan, inda safe ne yaje gaida mara lafiya din, sallallahu alaihi 70,000 malakin hatta yumsi, mala'iku 70,000 za su rika yi mai addu'a har zuwa yamma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in kana masa'an, kuma inda yamma ne ya tafi gaida mara lafiya, sallallahu alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha, mala'iku 70,000 za su rika yi mai addu'a har gari ya waye. Wannan shine abin da Ibn al-Qayyim ya kawo, wato hadisin sayyidina Ali, wanda ke nuna cewar manzon Allah ya ce inda safe ne inda yamma ne, ashe ba lokaci guda bane aka ware don zuwa gaida mara lafiya. Hadisin isnadin sa yana da kyau, kamar yadda yazo cikin silsilatu sahiha hadisi 2367 da kuma 2568, yana sahihul jami'i sagir hadisi 695. Wani lafazi Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib yace ma min muslimin ya'udu musliman, babu wani musulmin da zai tafi gaida wani musulmi mara lafiya, illa ba'atha Allahu lahu 70,000 malakin, wace Allah ya turo masa mala'iku 70,000 yusalluna alayhi ayya sa'atin minan nahari, a kowane lokaci ya tafi da rana. Kaga ya nuna da safe ne, karfe 10:12 ne, ayya sa'atin minan nahari kanat hatta yumsi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har zuwa yamma waɗannan mala'iku suna salati gare ka, wato suna maka addu'a. Wa ayya sa'atin minal layli kanat hatta yusbiha, kuma a kowane lokaci ne cikin dare har gari ya waye. Kaga wannan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana babu lokaci guda da aka ware saboda zuwa gaida mara lafiya. Wannan riwayar ma tana da kyau, kamar yanda yazo cikin sahihul jami'i saghir hadisi na 2687. To amma ko da al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi, ba wai yana nuna cewar mutum yana da damar ya tafi gaida mara lafiya cikin dare ba. La, me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware lokaci saboda zuwa gaida mara lafiya ba? Saboda bambancin al'ada na mabiyansa. Mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, kuma ko waɗanne jama'a da irin al'adarsu. Shari'a ba ta haramta al'ada sai idan al'ada ta yi karo da wata dokar Allah. Amma idan al'ada ba ce karo da dokar Allah ba, to wannan al'adan shari'a ta yarda da ita. Shi yasa ake cewa al'amru bil ma'ruf, al-ma'ruf shine abinda jama'a suka sani, abinda jama'a suka saba da shi. Baya zama haramun sai dai idan yayi karo da wata doka ta Allah subhanahu wataala. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana lokacin zuwa gaida mara lafiya bisa ga al'adan mu, wato ba a ayyana lokaci guda ba. Kamar misali, yanda waɗannan mutane suka tafi wajen Huzaifa kusa da asuba, al'adan su kaga babu laifi. Amma gare mu fa, ka zo gidan mutum kana buga mar kofa karfe 3 dare, wane ne nazo gaida mara lafiya? A kana ji suka kamu da rashin lafiya kai ma, saboda bugun ka zai ko kaga ba zai yi ba a al'adar mu. Amma su kuma ba damuwa bace. Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da wannan, ba wannan kadai na labarin Huzaifa ba. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallad na 118 ya ce, wa fi itlaqil hadis anna al-iyadata la tataqayyadu bi waqtin duna waqtin. Yanda hadisan nan suka zo a sake, ya gudu cewar lokacin zuwa gaida mara lafiya ba a kayyade shi ba, ba a tabbatar da lokaci guda na tafiya gaida mara lafiya ba. Sai ya ce lakin jaratul adatu biha fi tarafayn nahar, amma al'ada ta saba da cewar ana zuwa gaida mara lafiya ne imma a farkon yini ko a ƙarshen yini. Al'ada ta saba da haka. To idan al'ada ta saba da haka, tunda shari'a bata hana ba, kai bai kamata ka saba ma al'adar ba. Ya zama zaka tashi ka tafi a lokacin da jama'a ba su saba wato zuwa gaida marasa lafiya ba. Akwai ya bada hujja da wato maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal annahu qila lahu ba'da irtifa'in nahar fi sayf, da rani wajen 12 rana ake tambayan al-Imam Ahmad ta'udu fulanan shin zai yiwu misali aje gaida mara lafiya da rani kuma daidai tsakiyar rana? Sai al-Imam Ahmad ya ce laysa hadha waqtu iyada, laysa hadha waqtu iyada, wannan ba lokaci ne na zuwa gaida mara lafiya ba. Me yasa? Saboda lokaci ne da mara lafiya yana cikin wahala bayan zafin jinya ga kuma zafin rana, tana yiwuwa ya tube ma saboda ya samu iska, ya zama kai kuma lokacin zaka tafi wurin sa. Haka na Ibn Abdul Barr yayi magana akai bayanin lokaci da yake mafi dacewa na tafiya gaida mara lafiya ya kasance tarafayn nahar, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari, imma da safe ko da yamma, wanda shine mafi dacewa. Don waɗannan lafuzza sune suka zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa in kanat gadwatan salla alayhi 70,000 malakin hatta yumsiya, wa in kana masa'an salla alayhi 70,000 malakin hatta yusbiha. Kaga as-sabah wal masa, safe yamma, wannan shine abinda al'ada ta fi sabarwa. don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da shi. Ibn Abdul Barri cikin At-Tamhid yace wa qad kariha ta'ifatun min al-ulama fi awqatin, akwai malamai da suka ware wasu lokuta suke ganin babu kyau mutum ya tafi gaida mara lafiya ba wai saboda ainihin hujja da hadisin manzon Allah bala, saboda saba ma al'ada da la'akari da abin da ke faruwa a daidai wannan lokaci. Kamar yadda shi al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam al-Afram ya bada labarin sai ya ce sami'tu Aba Abdullah yani Ahmad bin Hanbal wa qala lahu shaykhun kana yakhdimuhu, wani dattijo yake ce masa taji'u ila fulanin marid sammahu ya'uduhu, yana ganin shin ba laifi bane a tafi gaida wani mara lafiya wanda ya kira sunansa ga al-Imam Muhammad. Wadhalika inda irtifa'in nahari fi sayf, da rani lokacin rana ta raba tsakiya. Wannan dattijo yake tambaya al-Imam Muhammad, sai al-Imam Muhammad yace laysa hadha waqtu iyadati, wannan ba lokacin zuwa gaida mara lafiya bane. Al-Imam Sha'bi yana cewa iyadatu hamqal qura ashaddu 'ala al-marid min marad sahibihi. Al-Imam Sha'bi yace wawaye mazauna ƙauye, me yasa ya kira su wawaye? Saboda busu yi la'akari da lokaci mafi dacewa na zuwa gaida mara lafiya ba, wato ashe akwai buƙatar kai tunanin wani lokaci yafi dacewa na zuwa gaida wannan mara lafiya. Wanda bai yi haka ba, al-Imam Sha'bi yake cewa yana danganta su ga wawaye, yace idan ka tafi gaida mara lafiya zuwa gaida shi din ya fi cutar da shi akan ma cutar da yake tare da ita. Ka tafi gaida shi a lokacin da bai so ba, ya fi jin zafin haka akan wato cutar da take tare da shi. Saboda haka sai ya ce ya ji'una fi gairihi ni iyada, suna zuwa a lokacin da bai dace a ce an tafi gaida mara lafiya ba. Na ɗaya. Na biyu, wa yuqiluna al-julusa, su daɗe wajen zaunawa. Idan sun zo gaida mara lafiya su zauna su daɗe, kaga nan ma sun cutar da shi. Haka nan al-Imam Tawus shi ma an samu yana cewa afdalul iyada akhaffuha, mafi falalar gaida mara lafiya shine ya zamanto wato gaisuwar da aka yi ba a daɗe ba, ana zuwa ana gaida mutum an fita. Wannan shi yafi falala a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar yayi magana kai wannan duk yana cikin Fathul Bari, yace wa min adabiha Allah yutila al-julusa hatta yabjara al-marib aw yashqu ala ahlihi. Yana daga ainihin ladabi na gaida mara lafiya idan ka taho karka dade ko da ka zauna karka jima, saboda shi mara lafiyan zai shiga damuwa ko iyalinsa da suke tare da shi su ma za su shiga kuntata, za su kuntata saboda haka. Fa in iktabat zalika darura fala ba'as, amma idan larura ce ta hukunta wannan ko ba laifi bane, saboda tana yiwuwa wanda ya tafi gaida shi din wani mutum ne muhimmi wanda zai taimaka masa. Yana daga ladubban da malamai suke magana akai shine mutum kada ya rika zuwa a kullum, idan ka tafi sau ɗaya shikenan. Abinda zai iya bada nutsuwa ga mara lafiya din akwai hadisi da aka samu na Jabir, hadisin yana da rauni, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa yake cewa ajibbu fil iyada, wato ku rika zuwa gaida marasa lafiya jifa jifa, kar ku rika zuwa akai akai. Na akwai wanda zai tafi kullun yana ganin gwaninta yake mara lafiya din ko ba gwaninta bace. Wa arbi'u fil iyada wa khairul iyadati akhaffuha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin zuwa gaida mara lafiya shine gaisuwar da ya zamanto an yi ta ba dade ba, mafi sako sako da zuwa an zauna an tashi an fita. Illa an yakuna magluban fala yu'ad, idan ko har mara lafiya ya kai ga rasa hankali to bai kamata ma a je gaida shi ba, sai dai a masa addu'a kawai. Saboda in ka tafi gaida shi ba bai san ma ka zo din ba, tunda ya riga ya suma ko ko ya shiga wani yanayi mai tsanani. Kaga wannan yana gwada cewar a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane saboda an hana mutum ya zo gaida mara lafiya. Saboda akwai lokaci da bai dace din ka zo ka gaida shi ba. In ka duba sharhi wannan hadisin yana Faidul Qadir al-Imam al-Munawi a mujallal nabi shafi na 15 yace wal igbab an ta'udahu yawman fatatrukuhu yawman, ka je gaida mara lafiya na rana guda ka bar shi sai wani lokaci. Fala talazamul marid kulla yawmin lima yajidu min as-saqli, bai kamata ya zamanto kullum kuna da zintan mara lafiya ba saboda yana samun ƙarin nauyi na wahalar rashin lafiya. Ibn Hajar yayi magana cikin Fathul Bari ya kirga ladubba kamar guda goma a dunkule, ladubba kamar guda goma waɗanda ya kamata a kiyaye na tafiya gaida mara lafiya, yana mujallal na 126 haka in ka duba Jizaul Albab sharh manzumatul adab adab yana mujallal na 286. Ibn Hajar yace na farko al-adab fil iyada alla yutila al-a'id inda al-marid hatta yudjirahu, kai da ka tafi gaida mara lafiya kada ka dadi. Wannan as-salaf su ne kamar magabata suna kwadaitar da mu akan haka, idan an tafi gaida mara lafiya da an gaida shi a fita kada ka dadi, dan dadewar ka bata da ma'ana gun, inda ba za ka samar masa da lafiya ba illa dai ka zo gaida shi ya ji dadin ganinka, ka masa addu'a ka tafi. Na biyu, wa Allah ya takallam indahu bima yuz'ijuhu, maganar da za ka yi ga mara lafiya ka zabi kalmomin da za ka faɗa mai. Mutum ne ya yi hatsari ya kari, ka zo gaida shi, ai dama na sha gaya maka, to kaga ka zo ne kai mar faɗa bayan kuma ga karaya, kalmar da za ka faɗa mar ya kamata ka zaba saboda ka samu ladan tafiya gaida mara lafiya. Idan ma hatsari ne al'amari ya riga ya auku, tunda ya riga ya kari, ba abin da yake bukata illa addu'a da kuma wato taimako, inda akwai bukatar taimako din kamar na kuɗi. To akwai yana cewa wa jumlatu adabil iyada asharatu ashiya, wato abubuwa guda goma ya kawo. Na biyu yace na uku wanda ya shafi yanda mutane suke zuwa gaida mara lafiya din, asibitin kansa kenan ko ko gidan mutum, musamman dai kamar yanzu za a ce asibiti, wanda zaka taras kamar yanda wasu malamai ke magana, asibiti wurin samun lada ne, sannan kuma wurin samun zunubi ne mai yawa, saboda majinyatar mu da yawa ba sa kulawa da al'aura, ba sa kulawa da al'aurar su wanda a fili yake, maza da mata. Ka je ka ga inda mutum yana kwance ba shi da lafiya, amma ga al'aurar sa a fili. Idan aka ce al'auran namiji daga cibiyarsa zuwa gwiwa a rufe wannan gurin, zaka ga mutum wani ma shi zai bude ma cinyar sai ce kaga inda na kare, to me amfanin nuna cinyar ka, wanda al'aura ce tsakanin maza daga gwiwa zuwa cibi, dan uwanka ba shi da lafiya ya kamata wannan gurin a rufe. Allah ya sa mu kiyaye. Yace tun daga zuwa gidan mutumin da za a gaida shi daga nan ake kuskure, shine rashin neman izini kafin a shiga gida, ko rashin sallama, ko ko a zo da ana buga kofa da ƙarfi, kaga mara lafiyar ƙara tashin hankali zai samu, yana buƙatar nutsuwa sai ya zamanto an taho gidan ana dukan kofa. Wa Allah yubhima nafsahu ka an yaqula ana. Ibn Hajar yace kuma koda za a tambaye ka waye yazo, kamar yanda muke magana tafiya gaida mara lafiya cikin dare, wake sallama, karka ce ni ne, ka faɗi sunanka, ni ne, to kai ne wa, ya kamata ka kira sunanka, ni ne wa ne, saboda kada mutanen gida su samu tashin hankali. Wa Allah ya hadura fi waqtin yakunu ghayra la'iq bil iyada, sannan kada ka ziyarci mara lafiya a lokacin da bai dace ba. Ibn Hajar yace kamar wani lokaci ka waqti shurbil marid dawa'a, kamar lokacin da mara lafiya yake shan magani. Wannan ya nuna cewar likitoci suna da damar su hana zuwa gaida marasa lafiya a wani lokaci, saboda lokaci ne da likita ke bi ya ga majinyata, kai ka zo an ce yi hakuri, likita na ganin kai tafi ka ba nuni, to likita zuwa gurin mara lafiyan ne yafi dacewa ko zuwanka, tunda shi likita in ya taho zai kokari ya bashi magani ne dan ya warke ya koma gida ku zauna, kai ko kana so ne ka zo mai yiwa ma ka kara masa rashin lafiya din, dan an hana ka zuwa gaida mara lafiya a wani lokaci ba laifi bane. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam jiki ya masa nauyi, lallai sahabban manzon Allah ba su shiga gida sukan tambayi iyalai waɗanda ke kusa da manzon Allah, kamar sayyidina Ali, yaya dai jikin manzon Allah, sayyidina Ali yace alhamdulillah akwai sauki. Yana da kyau komai tsananin ciwo ka saba da cewar akwai sauki, karka ce to kai anya ko ko yace saukin arna, wanda ba daidai bane, saboda komai zafin jinyar da kake akwai wanda ya fi ka wahala, kuma yanayin da kake ciki din akwai saukin, tunda har Allah ya barka da rai zaka iya bude baki kai zikiri ka samu lada, ai akwai sauki. Ibn Hajar yace na biyar wa an yukhaffifa al-julus, idan ya shigo ya sassauta zamansa. Na shida wa an yagussa al-basar, ya kamata ya runtse ganinsa. To runtse gani in ka shiga asibiti taya za a yi? Mata na kwance tsirara, subhanallah, wanda wajibi ne mu tsare, mu tsare iyalanmu, mu tsare ƴan uwanmu, saboda waɗannan abubuwa suna zama wato sababi na nisantar bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala daidai lokacin da ya kamata a ce ya kusanci Allah. Mace ba ta da lafiya ga ta al'aurarta a fili, wanda kuma lokaci ne da ta kusa mutuwa za ta mutu cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ku kuna gani ya kamata ku taimaka mata. Yace na bakwai wa yuqallil as-su'al, idan ka shiga wurin mara lafiya ka rage tambaya, ka rage tambaya da yawa, za ka samu imma an yi mutuwa, imma an samu rashin lafiya. Idan an gaida mara, an zo gaida mara lafiya sai a ce ya abin ya faru, ka zo kana tambayansa bayan ya samu hatsari, ya abin ya faru, ai na fito daga wuri kaza ne ina tafiya, wani ya fado hanya, to ya gama sai wani ma ya shigo, me ya faru, ya kama wunin kenan cur, ina bada labari guda, kaga ya samu matsala shi kansa, cutar sai ta karu saboda yawan surutu, tana yiwa mata hakan ya kara da ƙarya. Na takwas wa an yuzhira riqa, ya kamata mutumin da ya je gaida mara lafiya, in ji Ibn Hajar, ya nuna alamar wato tausayawa, ka nuna alamar tausayawa ko da babu tausayin a zuciyarka, shine yake nufi da yuzhira riqa, mutum ya nuna alamar zuciyarsa ta tausaya. Wa an yukhlisa addu'a, kuma ya tsarkake addu'a sa ga wannan mutumi mara lafiya. Na goma, wanda shine ke cewa nasiha gare shi, karka bar wannan gudi sai ka yi masa nasiha. Meye nasihar da za ka yi? Nasihar ita ce mutum ya yawaita fatan zai samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, zai samu waraka, kuma ya masa ishara da hakuri, lima fihi min jazilil ajri, saboda yawan lada da mai hakuri yake samu. Duk wanda Allah ya jarabce shi da wata musiba, Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadin lada gare shi. Wa yuhazziruhu min al-jaza'i lima fihi min al-wizri, rashin hakuri fa yana raba ka da ladan jinya. Kayi umarni gare shi ya yawaita zikirin Allah, ya rika yin sallah akan lokaci, wanda da yawa mutane zaka ga in sun kamu da rashin lafiya sai su bar sallah din, sai sun warke su tara suna ramawa, kuma suna aikin banza don lokaci ya wuce. Ya kamata idan mutum ba shi da lafiya a sa shi ya yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewar addinin musulunci yana da sauki. Manzon Allah ya ce in baka iya sallah a tsaye kai a zaune, in baka iya yi zaune kai a kwance, in baka iya alwala ayi taimama, ga sauki iri-iri, amma ba inda aka ce kar kai sallah din, matukar kana da hankalinka. To sai ce shi ba zai sallah ba, sai ya warke zai hada ya rama. To in baka warke ba fa, kaga ya mutu da bashin sallah, wanda alama ce da take nuna mutum yayi mummunan ƙarshe. Allah ka tsare mu. Waɗannan abubuwa guda goma da Ibn Hajar ya kirga a cikin Fathul Bari, ana mujallar da goma shafin 126, haka Ibn Abdul Barri ya yi magana kansu cikin At-Tamhid, yana mujallar na 24 shafin 277. Wato daga cikin fa'idojin wannan hadisi na Huzaifa, wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo, shine al-inaya bil akfan, mulura da al'amarin likafani. Ya bamu misali da sahabin manzon Allah, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa kun zo da likafani na, yace ji'tum bima ukaffanu bihi, shin kun zo da tufafin da za a min likafani da shi? Kulna la'am, muka ce eh. Me yake karanta da kai? Yana nuna wani na iya yi ma wani likafani, wani yana iya yi ma wani likafani, kuma yana nuna cewar sahabbai suna karantar da mutane addini hatta a ƙarshen rayuwarsu, hatta a ƙarshen rayuwarsu yana karantar da mu, yana ce ma waɗanda suka zo gaida shi, la tugalu bil akfani, kada ku tsawwala ta wajen farashin tufafi da za a yi likafani da shi, kada ku tsawwala. Yana hana su saboda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai riwayar wannan labarin, labarin rashin lafiyar Huzaifa, wanda riwaya ta zo cikin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad, haka yana cikin Kitabul Musannaf da Ibn Abi Shayba, yana babu zikiril kafani wal fasatid, amma hadisin Silat bin Zufar, shi Silat bin Zufar sanannen tabi'i ne, hadisin yana da inganci, wanda dalilin haka yasa Imam al-Bukhari kawo wannan riwaya. Wato labarin jinyar Huzaifa ya tabbata babu shakka. Shi Silat bin Zufar yace arsalani Huzaifatu bin al-Yaman, Huzaifatu bin al-Yaman ya aike ni wa rajulan akhar, da ni da wani mutum, nashtari lahu kafanan, mu sayo masa kafani, wanda ya nuna kenan yana cikin waɗanda suka taho ga Huzaifa amma a cikin dare. Saboda haka yake tambayan su, jitun bima ukaffanu bihi, kun zo ne da abin da za a min likafani din da shi, fashtaraitu lahu hullatan hamra jayyida bi 300 dirham. Shi Silat bin Zufar yace ni kuma sai na samu wato na samu wani mayafi wanda ke jan launi amma mai kyau, wanda ya saye shi a dirhami 300. Falamma atainahu qala, lokacin da muka zo ga Huzaifa, sai Huzaifa yace aruni mashtaraitum, ku nuna min tufafin da kuka saya saboda ya zama likafani na. Fa arainahu, sai muka nuna mar. Fa qala, sai Huzaifa yace rudduha, kuma da wannan, yace kuma da shi. Sun kawo sun yi gwaninta, saboda haka suka sayo mai tufafi mai tsada, sun nuna masa, Huzaifa yace kuma da. Sai yace wala tugalu fil kafani, kada ku tsawwala wajen farashin likafani, wato ishtaraw li saubaini abyabaini naqiyaini, kuje ku sayo min tufafi guda biyu farare masu tsafta. Kaga launin, yace farare, saboda ya dace da launin likafanin manzon Allah. Fa innahuma lan yatruka alayya illa qalilan, abin da yasa nace kuma da wannan likafani, kuma da wannan tufafi, wannan mayafi da aka kawo, saboda koda kun min likafani da shi, ba za a bar tufafin ya dade a jikina ba face lokaci kadan kawai, hatta ulbasa khayran minhuma, dan za a canza min a lahira, za a bani wanda yafi su, aw sharran minhuma, ko wanda yafi su sharri. Ka duba tawali'u na sahabin manzon Allah, ba shi kadai bane, akwai wato riwayar da ta zo wanda a lokacin rasuwarsa, wato ba wai Sila bin Zufar ba, akwai tabi'in da ya rawaito labarin Huzaifa, wanda yake cewa ishtaru li saubaini abyabain, ku sayo min tufafi guda biyu farare. Yana cewa la alaikum Allah tugalu, kar ku yadda ku tsawwala farashin abin da za ku sayo min, ya zama tufafin da za a sayo min marasa tsada. Fa innahuma lan yatruka alayya illa qalilan hatta ubaddala bihima khayran minhuma aw sharran minhuma, imma a canza min da wanda yafi shi alkhairi a lahira, ko a canza min da wanda yafi shi sharri, don haka kawo tufafi mai tsada gare ni ba shi da wata mala. Asali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan, wanda sayyidina Ali ya rawaito, yana cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tagalu fil kafan, kada ku tsawwala farashi, wato ta wajen yin lifafa likafani, kada ku sanya tufafi mai tsada a wajen likafani. Fa innahu yuslabu sari'an, hadisi yana da rauni, yana da'if sunan abi daud, hadisi ne 3,354 wanda cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi daud. Malamin ya ce wa ma'anahu yablal kafanu bilan sari'an, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a tsawwala farashi, wato na tufafin da za a yi likafani da shi, saboda yuslabu sari'an, wato zai rube da wuri, tufafin zai lalace, da wuri. Al-Imam At-Tirmidhi yake cewa istu'ira salbu libila saubi mubalagatan fi sur'a, me kuma a ce za a zare, za a kwace min da sauri, sai aka ce wato zai rube, sai aka kawo kalmar as-salbu, wato zai rube da wuri, kamar ana nufin za a kwace wannan tufafin da aka sawa mamaci din, komai tsadan tufafin da kaiwa mamaci likafani da shi, wato zai lalace ko ba zai dade ba. Me yasa dadewarsa ba abin nan? Saboda jikin da ka sanya wa likafanin zai rube, idan jikin ya rube tufafin da ke jikin wannan gawan ba zai zauna ba, zai saurin lalacewa. Ka annahu qala la tashtaru al-kafana bi samanin galin fa innahu yabla bi sur'a, wato kamar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku sayi likafani da farashi mai tsada, saboda yana rubewa da sauri, ba zai ma dade ba. Wanda sharhin hadisi yana subul salam الإمام الصنعاني أجز إليه كشافينة إسئله إليه وفيه دلالة على المنع من المغالات في الكفن وأن يعنون كيور أنهان متن يتأول فراشي توجل لكفن وهي زيادة السمن فإنه يسلب سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم يتصبد لكفن ينا ربي واد سولي كأنه إشارة إلى أنه سريع البلا والذهاب باب وهلا نندنني لكفن يا ربي يا باتي ba kowane likafani ba, amma akasari idan aka binne mamaci ga wasu tana rubewa. Hakikatan akwai wadanda ba su rubewa, amma akasari ana rubewa din. Yace kama fi hadisi Aisha, yanda yazo daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda. Alhamdulillah, wadannan hadisi da suka yi magana game da likafani duk suna da rauni, amma hadisin da yake ingantacce wanda yazo cikin Sahih Bukhari yana babu mauti yawmil isnayn, yana Sahih Bukhari, shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda. Wannan hadisin wato shine wanda ke nuna cewa lalle ba a son a tsawwala ta wajen farashin tufafi da za a yi likafani wa mamaci. Hadisin Aisha, kamar yadda Imam Sanani yayi ishara da wannan hadisi a cikin Sunanus Sala, Aisha Allah ya kara mata yarda ta ba da labarin Sayyidina Abubakar lokacin da ya samu rashin lafiya. Dakhaltu ala Abi Bakrin radiyallahu anhu, tace na shiga wajen Sayyidina Abubakar, mahaifinta kenan. Sannan bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar ya zama halifa, ya samu rashin lafiya, rashin lafiyan ajali. Aisha ta samu labari, saboda haka sai ta zo. Akwai littafin Al-Musnad Al-Mustakhraj na al-Imam Abu Nu'aym, wanda riwayar tana cewa dakhaltu ala Abi Bakr fara'aytu bihi al-mauta, na shigo wajen Sayyidina Abubakar sai naga alamar mutuwa a tare da shi, wanda ya nuna cewa ana iya ganin alamar mutuwa ga majinyaci lokacin da cuta ta yi tsanani. Da naga alama, fa kuntu, sai nake cewa hayjun hayjun, tana nuna alamar tashin hankali. Man la yazalu dam'uhu muqanna'an fa innahu fi marratin madfuqun, ta fara nadama tana furta lafazi na alamar fitar da kwalla, tana nuna alamar mahaifinta ajalinsa ya zo. Tana faɗin waɗannan kalmomi kamar na bege, sai afaka Abubakar radiyallahu anhu, sai sunna Abubakar ya farfado, dan yana suma ya farfado, yana farfadowa ya ji abinda ta faɗa. Faqala, sai sayyidina Abubakar ya ce laisa kama qulti ya bunayya, ba kamar yanda kika faɗa bane yake yata. Wato wannan kalma da kika faɗa na nuna damuwar rasuwa na bai dace ba. Sai ya ce walakin kuni, abinda zaki tuna, abinda zaki faɗa shine aya ta 19 ta suratu Qaf, waja'at sakaratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid. Sai na Abubakar ya ce wannan shi zaki faɗa, imuwar mutuwa ta riga ta zo bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid, wannan shine abinda da kake ta kauce ma, ai duk kaucewa mutuwa muke ko. Allah ya ce to in ta zo ga tanan babu sauran kaucewa. Allah ka samu cika da imani. Minhu tahid bi ma'ana tamil, idan aka ce sakaratul maut bil haqqi, imuwar mutuwa ta zo da gaskiya, yani min amr al akhirati hatta yatabayyana hu lil insan wa yarahu bil iyan, al'amarin lahira zai taho ga dan adam idan ajali ya zo, idan mutuwa ta zo, lahira za ta bayyana ga dan adam ya ganta kiri-kiri da idanunsa. Shi yasa Allah madaukake ce ja'at sakaratul maut bil haqq, dimuwar mutuwa tana zuwa da gaskiya. Idan mutuwar ce ta zo, to zaka ga gaskiya kiri-kiri. Akwai malamai da ke cewa abinda ake nufi shine bima ya ulu ilaihi amrul ihsan min sa'ada wa shaqawa, me yasa aka ce zaka ga gaskiya, zaka ga makomarka, wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah, imma aljanna imma wuta, saboda albishir da Allah madaukaki zai wa waliyansa, za a nuna ma makomarka kafin ma ran ya fita, saboda rarrashi gare ka. Ana gayawa wanda aka zo karban ransa, yuqalu liman ja'at sakaratul maut, wato kamar abinda ayin take cewa ja'at sakaratul maut bil haqq, idan imuwar mutuwa ta zo da gaskiya, za a rika cewa mai mutuwa zalika ma kunta minhu tahid. Shi ne sannan Abubakar ya ce to ai wannan ne zaki ringa fada, zalika ma kunta minhu tahid, wannan shi ne abinda da kake ta kauce mai yanzu fa ya zo. Sai sannan Abubakar ya tambayi Aisha, ya mata tambayoyi. Na farko ya ce fi kam kafantumun nabiyya, shin tufafi nawa kuka yi amfani da shi wajen likafani ga annabi sallallahu alaihi wasallam? Tunda ita Aisha matarsa ce. Kala sai Aisha ta ce fi salasati aswabin bidin sahuliya, mayafi guda uku ne farare sakar kauyen Sahul, wani kauye ne a kasar Yaman a wancan zamani, ana kiransa Sahul. To mal fiha, ana ake irin wannan saka wanda ya shahara a duniya, sun kware wajen sakan. Aisha ta ce mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da mayafi guda uku farare sakar Sahul, laysa fiha qamisun wala imama, babu riga a cikin likafanin manzon Allah, babu rawani a cikin likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan tambaya ta farko kenan. Sayyidina Abubakar ya mata ta gaya masa. Sannan Sayyidina Abubakar ya ce fi ayyi yawmin tuwfiya rasulullah, tambaya ta tabi gare ki, a wace rana manzon Allah ya rasu? Kala sai ta ce yawmal isnin, ranar litinin. To me yasa Sayyidina Abubakar ya mata waɗannan tambayoyi? Ai duk ya san amsa ko? Yasa kamar a cikin Fathul Bari a mujallal na 4 shafin 468 Ibn Hajar ya ce kila zakara laha Abubakar zalika bi sigatil istifham tawti'atan laha lis-sabri ala faqdihi, lokacin da ya farfado daga suma ya ji tana faɗin wasu kalmomi na damuwa. Shine manzon Allah ya mata tambaya game da mijinta, wanda shine manzon Allah mahaifinta, ya mata tambaya game da mijinta. Kaga idan ma bakin cikin rasa masoyi ne, wa yafi cancantar ta nuna bakin cikin rabuwa da shi? Shine manzon Allah, ba shi ba. Shine mata tambaya, yace shin likafani da kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafi nawa ne, wace rana manzon Allah ya rasu? Yana mata tambaya, wato saboda ya mata ishara da idan har musulmi zai iya haƙurin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutuwa, to akwai wani mutum wanda ba za ka iya haƙurin rabuwa da shi ba? Shi ne abinda Sayyidina Abubakar yake mata ishara da shi, wanda wannan ma yana nuna mana cewar yana tabbatar ma Aisha, kamar yana mata wa'azi ne, darajar manzon Allah ta ɗara darajarsa. Idan za ta iya haƙuri da rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, to don me ba za ta yi wannan haƙuri ba wajen rabuwa da shi? Sannan ya mata tambaya ta biyu akan yaushe ne manzon Allah ya rasu, ta ba shi amsa ranar Litinin. Yani ya mata tambaya wastin taqa laha bima yu'lam annahu ya'zumu alaiha dhikruhu lima fi buda'atihi laha bidhalika min idkhal al-dhamm al-'azim alaiha. Ya mata tambaya dan yana da wahala a ci Aisha ta manta, bata manta ba, saboda ka ta bashi amsa. Shi kansa Sayyidina Abubakar ba wai ya manta bane, Sayyidina Abubakar yana nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, li'annahu yab'udu an yakuna Abu Bakr an-nasiya ma sa'ala anhu ma aqrabil ahadi, tsakaninsa da rasuwar manzon Allah bai yi nisa ba, dan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakr bai fi shekara biyu da yan kai ba, da yan watanni. Kaga a shekara biyu bai kai Sayyidina Abu Bakr ya manta
yawan tufafin da aka yi wa manzon Allah likafani da shi ba. A shekara biyu bai kai sayyidina Abubakar a ce ya manta ranar da manzon Allah ya rasu ba. Me yasa ya mata tambaya? Saboda ishara gare ta ta yi tunani game da rasa babban masoyi wanda shi ne manzon Allah. Ta'ayyun waqtil maut laysa li ahadin fihi ikhtiyar. Anan sayyidina Abubakar yana ce mata yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Sayyidina Abubakar yana sha'awar mutuwa a rana, Allah ya ƙara masa yarda. Yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Shine Ibn Hajar ya ce a'a, ai dan adam bai iya zaban ranar mutuwansa shi kansa. To me yasa sayyidina Abubakar yake fatan ya mutu a ranar da manzon Allah ya rasu? Me yasa? Sai ya ce na'am, saboda ai idan kai kwadayi ga Allah, yani yana cewa lakin fi tasabbubi fi husul madkhal ar-ragaba ila Allah li qasd at-tabarruk faman lam tahsul lahu al-ijaba usiba ala i'tiqadihi. Idan kai kwadayin wata rahama ta Allah, ko da baka same ta ba, kana cin moriyarta saboda nufin da kai a zuciyarka, niyyarka tana sa ka samu lada ko da baka dace da wannan abin da kai fatan samu ba. Wa anna ka anna al-khabar allazi warada fi fadl al-maut yawm al-jum'a lam yasah inda al-bukhari. Ibn Hajar yace to ka san akwai hadisi da ke nuna cikin kwanakin mako, kwanaki bakwai, wace rana ce tafi falala a ce musulmi ya rasu? Aka samu hadisi akan ranar Juma'a ne. Ranar Juma'a ko daren Juma'a shi ne fi falala. Sai Ibn Hajar yace to banda Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan na rasuwar Sayyidina Abubakar dan ya nuna cewa rasuwa ranar Litinin shine yafi daraja akan rasuwa ranar Juma'a. Ya kawo wannan hadisi kuma haka ne. Ibn Hajar yace saboda Sayyidina Abubakar ya tambayi Aisha yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Sayyidina Abubakar a lokacin da ta faɗa yayi fatan ya rasu shi ma a ranar Litinin. Sai Ibn Hajar yace wannan yana ishara ga cewar Imam al-Bukhari bai gamsu da wancan hadisi da ke magana hadisin Abdullah ibn Amr wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a illa waqahu Allah fitnat al-qabr. Babu muslimin da zai mutu a ranar Juma'a ko daren Juma'a face Allah ya tsare shi daga fitinan kabari. Fitinan kabari wanda wasu suke kuskure sun dauka wai tambayan kabarin ne ma Allah ba zai bala. Ba tambayan kabari ne ba za a maka ba, fitinan kabari daban, tambayar kabari daban. To amma duk da haka ma shi kansa Ibn Hajar yace isnaduhu da'ifun, isnadin hadisin yana da rauni. Wa yace wa akhraja Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi wanda ke al-Imam Abu Ya'la ya ruwaito hadisin Anas wanda ke kama da wannan. Kaga hadisin Abdullah ibn Amr da ya magana ranar Juma'a ko daren Juma'a mutuwa cikin su yana da falala. Ibn Hajar yake isnadin yana da rauni. Riwayar Anas bin Malik da tazo cikin al-Musnad al-Imam Abi Ya'la ita ma wannan riwaya isnaduhu aidan da'ifun, isnadin hadisin yana da rauni. In ka dawo hadisin Aisha da Sayyidina Abubakar yake tambayan ta yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Sayyidina Abubakar yayi fatan ya rasu a ranar Litinin, hadisin yana Sahih Bukhari. To baka hada su. Lokacin da Aisha tace ranar Litinin, yana cewa fa ayyu yawmin haza, ranar Litinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai Sayyidina Abubakar ya tambaye ta yau kuma wace rana ce? Kala sai ta ce yawmul isnani, yau Litinin. Sai Sayyidina Abubakar ya ce to arju fi ma baini wa bainal layl, ina fatan Allah ya karbe ni tsakanin yanzu zuwa dare, saboda mutuwar sama ta dace da mutuwar manzon Allah. Fa nazara ila sawbin alai, saboda haka sai Sayyidina Abubakar ya dubi mayafin da ke tare da shi. Kana yumarrabu fihi bihi raj'un min za'faran, mayafin da ya zamanto yana jinya tare da shi. Sayyidina Abubakar da ya kalla sai ya ga an zuba mar turare saboda kawar da karni da sauransu. Fa kala Sayyidina Abubakar ya ce igsilu sawbi haza, kun ga wannan mayafin idan na mutu ku wanke. وزيدوا عليه صوبين سيكو قارا دما يفيق دابيو فكفنوني فيها إياك اللي كفني ناكينا يا داتي دا سنر منظر الله توجل لي كفني ينا فاتن يا داتي دا متور منظر الله رانا اللي تن الله يقارا مسير كنت عائشة تتيني كسينة تي إن هذا خلا بابا أي وانا تصوهوني وانا ما يفين لكي سيدة شي أي تصوهوني قال سيدي إن الحي أحق بالجديد من الميت wanda yafi cancantar ya sa sabo ai shine mai rai matacce ku ai yafi cancantar tsoho wa inna ma huwa lil muhla ai shi li kafani tufafi ne da aka sanya wa mamaci kawai saboda mugunya da ke fitowa daga jikin sa killa iyaka falabi tawaffa sai Aisha tace amma kuma Allah bai karbi ransa ba hatta amsa min laylati salasa e sulasa sai na Abubakar yana ta fatan zai rasu dare yayi bai rasun ba gari ya waye bai rasun ba ranar talata da daddare Allah ya karbi ransa me yake nuna maka wanda anan a cikin Fathul Bari Ibn Hajar yace hikimar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a haka fi ta'khuri wafatihi an yawmil ithnain yayi fatan ya rasu a ranar litinin Allah bai karba ba sai Allah ya jinkirta sai ranar talata ya rasu ma annahu kana yuhibbu zalika wa yuraggibu fihi likawnihi kama fil amri ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanasaba an takuna wafatuhu mutaakhira an al-waqt alladhi qubida fihi rasulullah shi ko Allah sai yace yayin hikimar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba ya rasu alitin Abubakar ya zamanto ya karbi shugabanci a bayansa to ya rasu talata wannan hikimar Allah kenan sai zamanto rasuwar sayyidina Abubakar ta zama mutaakhira anil waqti allazi kubida fihi rasulullah tana yuwa kuma yayi fatan haka din ne saboda ya samu lada wajen Allah tabaraka wa ta'ala aw li kaunihi kana jahada fi me yasa sayyidina Abubakar ya nemi yayi fata ya nemi idan ya rasu ai masa likafani wato tufafi guda uku saboda dacewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ayyana wannan na jikin sa an ce saboda wannan tufafin jikin sa din manzon Allah ne ya bashi wannan mayafin wanda yake jinya da shi wanda Aisha take cewa ai ya tsufa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi akwai riwayar da aka samu kuma wanda take nuna cewa sayyidina Abubakar wato yayi was ya nemi a masa likafani da wannan tufafi ne saboda yana qiyamul layli dashi wato yayi sha'awar ayi masa likafani da wannan mayafi yace tafinunu fi sabai allazaini kuntu usalli fihima saboda ina salla da su don haka yake fatan ai haka wanda wannan ba shi kadai bane akwai sahabbai wadanda sun yi fatan haka din da yawa al-Imam Suyuti yayi magana akai cikin sharh Sunan an-Nasa'i yana juz'i na biyu shafin 334 ya bada misali da sayyidina Umar bin al-Khattab yana cewa qala fi wasiyyatihi sayyidina Umar ya faɗa cikin wasiyyarsa yace iksidu fi kafani idan na rasu likafani da za ku min kar ku yi likafani da tufafi mai tsada fa innahu in kana li inda Allahi khairun abdalani ma huwa khairun minhu wa in kana alayya ghayru zalika salabani wa asra kamar yanda Huzaifa yake faɗa idan alkhairi na samu wajen Allah to Allah tabaraka wa ta'ala alherin da zai bani yafi tufafin da kuka sanya min idan kuwa ba hakan bane to koda kun sanya min likafani mai tsada ba ma'ana saboda nan da nan zai rube sai na Umar shi ma ya faɗi haka yace kar a sa abi ya zamanto mai tsada kaga ya nuna akwai sahabbai da yawa kamar Sa'ad bin Abi Waqqas wanda ya samu dukiya mai yawa a zamanin sa Sa'ad bin Abi Waqqas akwai hadisin sa yana tafi muna zamu karanta insha Allah lokacin da mutuwa ta zo mar al-Imam Az-Zuhri yana cewa inna Sa'ad bin Abi Waqqas lamma ihtudira da'a bi khalqi jubbati sufin lokacin da ajali ya zo ya tabbata ajalin sa ya zo saboda haka sai yace a kawo masa akwai wata alkabba da yake da ita tsohuwa ce wanda ba ta da tsada yace kafinu ne fiha ku yi min likafani da wannan wato tufafin me yasa sai ya ce fa inni laqitul mushrikina fiha yawma badr, saboda ranar yakin Badar da wannan tufafin nake sanye na fafata da kafirai, to yana so a sa shi in mutu da shi saboda ne ya tashi gaban Allah da wata alama na cewar ya taba yi wa Allah hidima. Yace wa inna ma khabba'tu hali hadha al-yawm, na adana wannan tufafin ne saboda wannan ranar da za ta zo, wannan rana da ta zo wato ranar mutuwata. To mu karanta hadisi na gaba. Haddathana Ibrahim bin al-Munzir al-Asadi, wannan malami al-Imam al-Bukhari al-Imam Ibn Majah sun yi karatu wurin sa, amma al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i sun yi karatu wurin sa ba kai tsaye illa bi wasita. قال حدثنا عيسى بن المغيرة القرشي عن ابن أبي ذئب سننس محمد بن عبد الرحمن القرشي عن جبير بن أبي صالح الديلمي عن ابن شهاب وتو محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا اشتكى المؤمن إذا مؤمني يكوك رش اللافية أخلصه الله كما يخلص الكير خبص الحديد. الله ينا تصفتشي مؤمني كما يندا وتر مكيرا تكي تصفتشي دتن كرفي خبص الحديد شيني دتن كرفي. الله ينا تركي مؤمني دغلي فكنسا كما يندا وتر مكيرا تكي تشيري دتي دغجكين كرفي. حديثي ينا كتاب المؤجم الأوسط الإمام الطبراني ينا صحيح الترغيب حديث ندبو اكو داري هدو دبو مشابكوي ينا سلسلة صحيحة حديث ندبو داري يودا همسن دبوكوي حديث ندبو. حدثنا بشر بن محمد السختياني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس بن يزيد الايلي عن الزهري شيني محمد بن مسلم الزهري قال حدثني عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض باب والمسلم إذا أساميه دوت مصيبة وتتجت جنشيو رونيك ننكوك ورش الله فيها illa kana kafarata zunubihi, face wannan jinyar musibar ta zama kafaran zunubinsa. Hatta shauka yushakuha, hatta kaya da ta soki mutun. Awin nakba, an nakba shine jafa'i, mummunan musiba wanda bata cika auka wa mutane ba, kamar yadda yake cikin aunul ma'bud ma yusibu al-insan min al-hawadis, haka nan lisanul arab an nakbatu al-musiba min masa'ibid dahr. Babban musiba ita ce ake kira annakba, bala'i ya auka wa mutum, to akwai lada da Allah madaukake yake bashi. Wannan hadisi mun yi magana a kansa a baya, hadisin 492, asalin hadisi yana sahih al-Bukhari kitabul marba babu ma jaa fi kafaratil marab, da sahih Muslim kitabul birri wasila babu sawabil mu'min fi ma yusibuhu min maradin aw huznin. Sai hadisi na ƙarshe, حدثنا المكي بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن المدني عن عائشة بنت سعد عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن أباها بابن تشين سعد بن أبي وقاص قال يباد الأباري ينتوى اشتكيت بمكة شكوى شديدة nayi rashin lafiya a garin Makka, rashin lafiyar mai tsanani, wato yayi jinya a Makka, jinyar mai tsanani har ma ya fidda rai zai rayu. Fa jaa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gaida ni. Fa kuntu sai nace ya rasulullah inni atruku malan, ni fa zan bar dukiya, wa inni lam atruk illa ibnatan wahida, ban bar kowa ba face ya daya, ya mace guda daya, saboda kai ina ganin dukiya mai yawa bai dace da ya mace ba. Afa'usi bi thulthi mali, shin na samu damar in yi wasiya da sadakar kashi biyu cikin uku na dukiya na, shine tutat na dukiya, a kasa dukiyar kashi uku a ɗaya, biyu a bada sadaka, a bar kashi daya na ita 'yarsa da za ta gaje shi. qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a qala yace usi an nisfa in bar wasiya rabin dukiyar a bada sadaka a bar mata ita yattawa wato rabi wa atruku laha nisfa sai in bar mata rabi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la qala yace fa usi bis sulus ina da damar in yi wasiya da kashi ɗaya cikin uku na dukiyar wa atruku laha sulusain sai in bar mata sulusi biyu wato a raba dukiyar kashi uku ayi sadaka da kashi guda a bar wa ita wannan ya kashi biyu qala sai manzon Allah yace as-sulusu to babu lahi da sulusu yace wa sulusu kasir kuma sulusin ma yayi yawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yace babu lahi da sulusi ya nuna cewa wasiya ta tsaya ga haka amma duk da haka sulusin yayi yawa saboda haka yasa akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sayyidina Ali zuwa manyan sahabbai sun fi sha'awar a ce wasiyyar ka ta tsaya ga kashi ɗaya cikin biyar duk tsanani ya kai khumusi maimakon sulusi summa wada'a yadahu ala jabhati sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshina summa masaha wajhi wa batni ya shafa fuskana kuma ya shafa cikina summa qala sai ya ce allahumma shfi sa'dan ya allah ka warkar da sa'adu wa atimma lahu hijratahu kuma ka cika mar ladan hijrarsa sa'ad bin abi waqas ya ce fa ma ziltu ajidu barda yadihi ban gushe ba ina samun sanyin hannun manzon allah ala kabidi akan hanta na fi ma yaqalu ilayya hatta sa'a tun daga ranar da manzon allah ya bar ni har zuwa yanzu daji mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ranar da annabi ya dora hannu a kirjinsa sai ya ji sanyin ya shiga hantarsa wannan sanyin ya tsaya har zuwa lokacin mutuwar sa'ad bin abi waqas hadisin yana sahihu sunan abi dawud ya inganta hadisi na 2718 asalin sa yana sahih al-bukhari kitabul wasaya babu an yutraka warasatahu agniya khairun al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan a wurare 7 a cikin sahih al-bukhari hadisin sa'ad bin abi waqas saboda ilimin da ya kunsa الإمام المسلم يارويتو شنا كتاب الوصية باب الوصية بالسلس ينا دقاتك اللفظا حديث بسعد كي تيوى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو يكره أن يموت بالأرض شي سعد لوكا تندى النبي صلى الله عليه وسلم يزو قيدش بايا سن يموت أغر مكة بايا سن بايا سن يموت أغر مكة صور أصل إنسا متوين مكة دي yana ma da dangantaka da manzon Allah ta gefen mahaifiyarsa yana zuriyar Banu Zuhra mutumin Makka ne ya hijira to tunda mutum ya yi hijira sahabbai ba su kaunar komawa garin da suka bashi domin Allah ka riga ka bar Makka don Allah to bai dace ka koma Makka ba wannan yasa lokacin da rashin lafiya ya samu Sa'ad bin Abi Waqqas hankalinsa ya tashi saboda yana makka ga jinya ta same shi alamar zai mutu a makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga alamar sa'ad hankalinsa ya tashi sai masa addu'a atimma lahu hijratahu ya allah ka cika ma sa'ad ladan hijrar da yayi koda ya mutu a garin makka ka bashi wannan ladan hijrarsa yace wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha qala ya rasulullah usi bi mali kullihi farkon tambaya ina iya daukan dukiya ta gaba ɗaya in bada sadaka wasiya in na mutu a rabar kala sai yace la a'a ba za ka bada dukiyar ka gaba ɗaya ba saboda Allah ya riga ya raba gado na kowane musulmi shine wanda cikin nasihar da manzo Allah yake masa yana cewa me yasa kake sha'awar ka bada sadakan dukiyarka innaka anta da'a warasataka agniya bi khairin khairun laka min an tad'ahum adatan ai ka bar magadanka da alkhairi magadanka suna cikin wadata ba su roko yafi a ce ka basu da talauci ya takaffafu nan nasa ma fi aidihi bayan rasuwarka gidanka ya shiga wani yanayi yaranka iyalanka sun koma bin gidaje ana da Allah ku taimaka mana da abin da zamu ci manzo Allah ya bashi misali da wannan wato yana nuna masa cewa ka bar dukiyar a gajeta lada ma kake samu wannan ya nuna cewar ka bar dukiya ga magada akwai lada yace mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqa duk wata hidimar dukiya da aka yi inda kai ne asalinta to sadaka ne hatta luqma tadfa'uha ila fi imra'atika hatta loma da ka ba wa matarka ta ci manzo Allah ya ce la dan sadaka take samu saboda haka yasa dalilin hadisin malaman sunna suka yi ijma'i akan cewar man lahu warisun la tunfadhu wasiyyatuhu bi ziyadatin ala sulus ittifaqan wanda yana sharh sahih muslim juz'i na 11 shafi 82 idan ka bar masu gado baka da ikon yin wasiyyar da ta dara wantat baka da iko idan dukiyarka gaba daya miliyan 3 ne to baka da ikon ka bar wasiyya na miliyan guda idan miliyan 3 ne baka da ikon wasiyyarka ta kai miliyan guda ta wuce miliyan guda amma idan magadanka sun yadda fa to babu laifi sai yasa yake cewa illa bi ijazatihi mutum ne kafin ya rasu ya bar wasiyya da aka yi kiman dukiyarsa gaba daya sai aka samu wasiyyarsa ta haura sulusi sai magadan suka ce mun yafi a bada wasiyya shikenan ya halatta amma duk da haka rashin yin sa shahida cewa wajibu anna nufuzaha bi ijazatihi fi jami'il mal ittifaqan matukar mutum ya bar magada sun yadda da wasiyyar da wato shi mamaci ya bari sun yadda ko da wasiyyar ta dara sulusin dukiyarsa wannan babu laifi amma man la warisa lahu wanda ya zama bashi da mai gadon safa to idan ma yi wasiyya da ta dara sulusi haramu ne wanda shi da abin da jumhurin malamai suke faɗa saboda ba ka da mai gadon ka sai ka ce a to bari mu rabar da dukiyar la anan ma hakan man la tasihhu wasiyyatuhu fi ma zada ala sulus baya inganta saboda kar a saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam az-zahabi a cikin siyaru alamin nubala mujallal na farko shafi 122 ya bada labarin sa'ad bin abi waqas yana cewa shi sa'ad da yake tsoron zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa cewar sa'ad ba zai mutu ba har ma ya rarra shi sa'ad yana nuna masa tayu za'a baka za'a jinkirta maka to abin da ya faru kenan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga shi rasuwa ya riga sa'ad din rasuwa ta kai ga ya haifi yara da yawa ya samu maza din waɗanda da bayi da su dan da yana cewa isa guda ce har ma akwai ɗansa da ake kira Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas ya bada labari lokacin da ajali hakikatan ya zo ma Sa'ad bin Abi Waqqas ya sake samu rashin lafiya a wannan lokaci kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ɗansa namiji Mus'ab bin Sa'ad wanda da can da yayi wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yasa guda ce mace yanzu ko ga yara da yawa har da maza kana ra'su abi fi hijri shi ɗansa yake bada labari yace lokacin da ajali ya same shi yana kwance ni ina zaune sai na dora kansa akan cinyana inji dan yake bada labari wa huwa yaqbi lokacin numfashi na kokarin daukewa fa bakai sai na fashe da kuka fa rafa'a ra'sahu ilai sai ya daga kansa sai ya tambaye ni ai gunayya ma yubkika me yasa ka kuka kuntu sai na ce lima kanika wa ma arabika saboda halin da kake ciki irin wato wahalar da kake samu ta wajen fitan rai numfashi da kyar sai baban ya ce masa la tabki karka sake kuka fa inna allaha la yu'azzibuni abadan tace don har abada Allah ba zai min azaba ba inji Sa'ad bin Abi Waqqas karka sake kuka don Allah bai min azaba har abada wa inni min ahlil janna tace kuma ni ina cikin yan aljanna don haka don me zaka yi min kuka shine al-imam az-zahabi da ya kawo labarin sai ya ce sadaqa wallahi gaskiya ya faɗa na rantse da Allah fahani Allahu ce kai ya ji daɗi saboda yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yan aljanna ne tunda manzon Allah ya faɗa kaga bai kamata Sa'ad ya yi shakka ba Sa'ad ya tabbatar bai mutu da shakkan maganar manzon Allah guda ɗaya ba tunda annabi ya tabbatar shi ɗan aljanna ne ya mutu da wannan yaqini Allah ba zai mar azaba ba ya rasu yana da shekara 78 kuma an binne shi a makabarta ta Albaqi wato mahallu shahid anan abinda al-Imam al-Bukhari yake mana ishara wato shine annabi ya tafi gidan ya tafi gaida Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun taho Makka, dukkan su baki ne. Sa'ad ya samu rashin lafiya, manzo Allah ya zo gaida shi. Ashe bako yana tafiya gaida musulmi idan ya samu rashin lafiya. Yana nabiyu, al-Imam al-Bukhari yana mana ishara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshin Sa'ad bin Abi Waqqas, summa masaha wajhi wa batni, ya shafa fuskata, ya shafa cikina, ya yi masa addu'a. Me yake karantar da mu? Abubuwan da ya dace ka yi wa mara lafiya. Yana daga cikin ladubba na zuwa gaida mara lafiya, kamar yadda ya zo cikin hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, kana iya taba mara lafiya a goshinsa kamar yadda manzo Allah ya yi, ka masa addu'a. Amma wannan bai shafi mata ba, dan ka tafi gaida mace mara lafiya ka taba jikinta, wannan haramun ne. Abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba mata idan marasa lafiya ne iyalansa, min aqaribihi, wanda hadisin yana sahih al-Bukhari kitabu at-tibb, babu masih ar-raqi al-wajha bi yadihi al-yumna, babu guda al-Imam al-Bukhari yayi. Hadisin Aisha tana cewa kana an-nabiyyu yu'awwizu ba'dahum yamsahuhu bi yaminihi, manzon Allah yakan yi tofi ga iyalansa idan ba su da lafiya. Wato yakan yi addu'a shine, wato yu'awwizu, yana addu'a gare su, yana musu tofi, yana shafa jikin, yana shafa su da hannun dama, wanda ya nuna da hannun dama ake taɓa mara lafiya kafin a masa addu'a. Yana cewa izhabil ba'sa rabban nasi wa ashfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama, wanda akwai hadisin al-Imam Ahmad, akwai riwaya ta al-Imam Muslim kitabu salam babu istihbab ruqyatil marid, riwayar al-Imam Muslim Aisha tace kana rasulullahi yu'awwizu bi hadhihi al-kalimat, iyalansa in sun samu rashin lafiya manzo Allah yakan taba su kafin ya musu addu'a. Kaga labarin Sa'ad ya nuna manzo Allah yakan taba wani sahabi ma ya masa addu'a. Amma in mace ce fa, a hadisan manzo Allah gaba daya ya takaita ga iyalan gidansa, tace falamma saqula rasulullahi fi maradihi, shi kansa annabi lokacin da jiki ya masa nauyi a cutar ajali, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo ya masa tsanani, allazi mata fihi, tunda yana wajen Aisha, yana jikin Aisha, akhastu bi yadihi, sai na kama hannun annabi, faja'altu amsahuhu biha wa aquluha, ina shafa jikin annabi da hannunsa, amma kuma ina addu'ar da yake mana, saboda me bata shafa jikin annabi da hannunta ba? Saboda hannun manzon Allah ya fi nata. Maimakon ta shafa jikin manzon Allah da hannunta, sai tana shafa jikinsa da hannunsa, sai tana masa addu'a, wa ashfi anta shafi, manzon Allah sai ya ankara, sai ya kwabe ta lalala, yana cewa ni bukata ta ita ce Allah ya hada ni da manyan bayi madaukaka. Wato manzon Allah yana bada zabin sa ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda Aisha take cewa a lokacin na gane Allah yakan ba mu manzanninsa zaɓi kafin a karɓi ransu, kafin a karɓi rayukan annabawa ana ba su zaɓi. Saboda Aisha tana cewa wa ashfi anta shafi, Allah ka warkar, kai ne mai warkarwa. Sai manzo Allah yana cewa bal ila rafi'il a'la, sai ya zama amsa biyu ne, amsa ga mala'ika, amsa ga Aisha. Mala'ika ya taho ya ba mu annabi zaɓi, a tafi da kai ko a barka, ya ce a tafi da ni. Aisha tana cewa wa ashfi anta shafi, Allah ka warkar, kai ne mai warkarwa. Sai manzo Allah ya ce a kai ne wurin bayi mafi daukaka. Kaga ya zama amsa gare ta, kuma amsa ga mala'ikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar cikin Fathul Bari ya yi magana kan wannan ladabi na taba jikin mara lafiya, wanda ya nuna da hannun dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Yana Fathul Bari mujallal na 10/21. جاء عن عائشة قالت كان رسول الله إذا آد مريبا يضع يده على المكان الذي يعلم ثم يقول من ظهر الله إذا ياته قيد مر لا فيها يكن تبع عندك داموسا يمسع الدعاء ينا بسم الله رب الناس أذهب البأس وانده يازوك لتاه الإمام أبو يعلى بسند حسن أما تشيوى تمام إيادة المرضى أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو wai ba ka samun ladan gaida mara lafiya sai ka taba shi ka masa addu'a ko ka tambaye shi. Wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba, kamar da Ibn Hajar ya magana akai. Lallai taba jikin mara lafiya a masa addu'a ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, تعنيس له وتعرف لشدة مرضه wanda taba jikinsa din yana sa ya samu nutsuwa sannan yana sa ka gane tsananin ciwon da ke tare da shi ba mamaki kana da wata hanya na taimakawa ba mamaki ya zamanto kana da basira ne da za a yi a samu wani magani na daban wanda yana daga cikin hikimomin da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake taba jikin marasa lafiya rubbama raqahu bi yadihi wa masaha ala alamihi bima yantafi'u bihi al-alim idza kana al-a'id salihan wanda ka'idar ita ce ba kowa ke yi ba wanda shine abin da malamai ke cewa sai wanda ake ganin mutumin kwarai ne shine mafi dacewar ya taba jikin mara lafiya ya masa addu'a mafi dacewa shine kai addu'ar koda baka taba jikin mara lafiyan ba domin wani ba son haka yake ba tunda bai zama wajibi ba kuma ba lalle bane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taba jikin mara lafiya kafin yake musu addu'o'i اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا